لا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa da yardar sa ya ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake kiran sa masallacin Ibnu Taymiyyah dake kan titin wato Sula Katagun a nan garin Azare inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin dake gaba gare mu in ba a manta ba sunan littafin shine Mukaffiratuz Zunub wanda babban malamin sunnan nan wato Abul Abbasi Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah wato ya rubuta shi tare da kuma sharha na wata malima mai suna Shaykatu bintu Muhammadul Qasim in ba a manta ba mun tsaya ko muna karatu ne akan gaba ta uku daga cikin ababan da suke kankara wato zunubai sune hasanat almahiyatu wato sune kyawawan ayyuka waɗanda suke shafa wato zunubai daga ciki ne muka tike karatun mu akan gaba ta ƙarshe da muka yi magana shine wato masul hajar li aswa war rukun al yaman yana daga cikin ababen da suke kyawawan ayyuka ne waɗanda suke jawowa Allah madaukakin sarki ya kankarewa bawan sa wato zunubansa shine shafar wato hajar al aswad da kuma wato rukun al yaman yau kuma zamu tashi a gaba ta gaba ita ce hudurul majalisuz zikr yana daga cikin kyawawan ayyuka da Allah madaukakin sarki yake kankarewa bawan sa wato zunubai da su shine bawa wato ya halicci majalisuz zikri wato wuraren da ake ambaton Allah subhanahu wataala saboda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maljalasa qauman majlisan babu waɗansu mutane da za su zauna a wani wurin zama yazkuruna Allah fi suna ambaton Allah a cikin wannan wato wurin zama fayataqarrabuna sannan suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hatta yuqalu lahum fas sai an ce musu qulu wato ku tashi kad kafartum ko kad kafara Allahu lakum haqiqa Allah madaukakin sarki wato ya gafarta muku ko kad kafara Allahu lakum dhunubakum haqiqa Allah madaukakin sarki ya gafarta muku wato zunubanku wa budilat sayyi'atukum hasana sannan kuma an canja muku wato kyawawan ayyukanku wato ko munanan ayyukanku wato sun koma wato ni kyawawa haka za a faɗa duk wanda ya samu kansa a majalisi wato na zikirin Allah subhanahu wataala to Allah madaukakin sarki zai sa a kankare masa wato zunubansa sannan a canja waɗannan zunubai din wato su koma kyawawan wato ayyuka shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa sahabbai idza marattu bi riyadil janna fartau idan kuka shude ta dausayin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku tsaya ku kiyo sai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene riyadul janna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu halqus zikr shine wajen da aka hadu wato ana zikiri ana ambaton Allah subhanahu wataala cewa matukar mutane sun hadu a wani wuri suna ambaton Allah to shine dausayin wato aljanna manzon Allah ya bada shawara a sahabbai su ma su tsaya a ambaci Allah din wato tare da su wannan magana ta manzon Allah ba ta taƙaita akan sahabbai ne kadai ba manzon Allah yayi magana akan al'ummar sa ne wato gabaki daya a wani hadisin da yace majtama'a qaumi fi baitin min buyutin lahi yaqra'una kitaban lahi wa yatadarasuna fihi illa nazalat alayhim as-sakina wa haffatuhum al-mala'ika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa katabahum Allahu fi man inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu waɗansu mutane da za su hadu a wani daki daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala suna karanta alqur'ani a cikin wannan daki manzon Allah yace illa nazalat alaihim as-sakina sai nutsuwa ta sauko daga wurin Allah madaukakin sarki ta same su sai manzon Allah yace wa ghashiyatuhum ar-rahma sannan rahmar Allah madaukakin sarki ta zo ta kewaye su وحفتهم الملائكة سنن سي ملائكو واتو سنكي ويسو وذكرهم الله في من عند سنن كما سي الله مدعو فتن سنكي أما جسونا ينسو واتو أتكي واتو تارا ملائكو لهاكا ينا لنتكي أبن ديك يستا أكنكري وباوا زنبي شيني واتو حالتر واتو مجالس واتو هورا لنزما واتو نعمة الله سبحانه وتعالى abu nan gaba shine azzikr wato shi ambaton Allah kansa bale yace lamma kanatul qaswatul qalb a lokacin da zuciyar zuwa menene bushewar zuciya ta kasance sababul liqu'i sahibiha fi dhunubi sababi ne wato na aukawa mai wannan zuciyar wajen aikata wato zunubi duk zuciyar da ta zama bushashiya sai ka samu mai ita wato yana aikata wato sa'an Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to kana zikrullahi subhanahu wata'ala dawa'un liqasawatiha to ambaton Allah subhanahu wata'ala shine magani wato na bushewar wato zuciya duk zuciyar da take bushashiya idan mai ita yana ambaton Allah wannan ambaton Allah zai zame wa wannan zuciyar wato magani wato zai zama wato ni wato waraka wa muqdiha 'ala Allah sannan idan zuciya ta nisanta ga Allah to ambaton Allah zai zame mata wato magani ta dawo wato kusa da Allah subhanahu wataala kama kala Hassan kamar yanda ɗaya daga cikin tabi'ai ya faɗa wato Hassan al-Basri yake cewa lamma kala lahu rajulun a lokacin da wani mutum ya zo gaban Hassan al-Basri wato yake ce masa yace ya Aba Sa'id ya kai Aba Sa'id ashku ilaika aswata qalbi wato ina kawowa kukan bushewar zuciyata zuwa gare ka wato zuciyata ta bushe dan haka na kawo kukan bushewar zuciyar nan wato zuwa gare ka ala sai Hassan al-Basri ya kada baki yake fada wa shi wannan mutumin da ya kawo karar bushewar zuciyarsa sai yace addibu bizikr wato kala da fadda wannan zuciyarta ta wato da ambaton Allah wa zikru min aysar li ibada sannan ambaton Allah yana daga cikin mafi saukin wato ibada saboda abunda mutum ne zai zauna ko yana fadansa da baki kamar subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah dan haka ibada ce wacce take wato mafi sauki wa ajalluha sannan kuma ibada ce wacce take mafi daukaka sannan wa azamuha sannan kuma ibada ce wacce take mafi wato mafi girma sai yake cewa tu haddu bihi kadiat ana kankarewa da zikirin Allah wato mi kadiat wato kurakurai wato masu yawa wa tazdadu bihi hasanat sannan hasanat wato kyawawan ayyuka tazdadu wato suna karuwa da ambaton Allah wa min zalika daga ciki shine malan ya kawo ijabatul muazzin wato kiran amsa kiran wato mai kiran wato sallah da haka ashe zikiri abu ne wanda yake shari'a wato ta kwaitar da shi kamar yadda nassosin ayoyin alqur'ani suka tabbatar da haka da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaji Allah ya ce fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfuru ku ambace ni ni ma zan ambace ku da yace fazkuruni ku ambace ni jumla ce dalabiyya me ya jawabu dalab azkurkum ni ma zan ambace ku kenan duk wanda yake ambaton Allah subhanahu wataala shi ma Allah zai mi zai ambace shi shi yasa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce ana inda zanna abdi bi ni ina nan inda bawana yake zato na sai yace fa in zakarani wato idan ya ambace ni zakar in fa in zakarani fi nafsi idan ya ambace ni wato a cikin ransa wato zakartu fi nafsi ni ma zan ambace ni wato zan ambace shi wato a cikin raina sai yace wa in zakarani fi mala'in idan ya ambace ni kuma a cikin taron jama'a zakartuhu fi mala'in khayran minhu zan ambace shi a cikin taron jama'a ko waɗanda suka fi nasa wato alkhairi sai manzon Allah ya ce Allah ya ce fa in taqarraba ilayya shubran idan bawa ya kusance ni wato kamu guda taqarrabtu ilayhi ni ba abu taqarrabtu ilayhi wato zura'an ni zan kusance shi wato zura'i guda sai ya ce fa in taqarraba ilayya zura'an idan bawa ya kusance ni zura'i daya taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusance shi wato gaba daya sai ya ce fa in atani yamshi idan yazo min yana tafiya ataituhu harwala ni kuma dan je masa wato ina mai gaggawa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma a wani hadisin manzon Allah ya ce masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasali hayy wal mayyit kwatan kwacin wanda yake ambatan ubangijinsa da wanda baya ambatan ubangijinsa kaman kwatan kwacin rayayye ne da macecce wane ne rayayye shine mai ambaton Allah wane ne macecce shine wanda baya ambaton Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku wadanda kuka yi imani ku ambaci Allah wato ambato mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila sannan kuma tasbihi bukratan safiya wa asila da kuma wato yammaci da haka zikiri abu ne wanda ake son sa yana daga cikin ababen da suke jarowa Allah madaukakin sarki ya kankarewa wato bawa wato kurakuran sa jo daga cikin azka wanda yake jarowa kankarewa bawa zunuban sa shine akwai ijabatul wato almuazzin shine ansa wa mai kiran sallah idan mai kiran sallah yana kiran sallah mutum ya faɗi kwatan kwacin abinda mai kiran sallah yake faɗa da manzon Allah ya ce idza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqulu idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi kwatan kwacin abinda yake mai kiran sallah wato yake faɗa da manzon Allah ya ce man qala hina yasma'ul mu'azzina duk wanda yace a lokacin da yake jin wato mai kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu ajin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la cewa shi kadai ne bashi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammadu bawansa ne sannan manzansa ne raditu billahi rabba na yadda da Allah a mazannin ubangiji wani muhammad rasula sannan na yadda da annabi muhammad wato a mazannin manzo wabil islam dina sannan na yadda da addinin musulunci a mazannin addini gufira lahu zambahu ko gufira lahu zambuhu za a gafarta masa zunubansa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mai kiran sallah ya hada kiran sallah bayan ya ce la ilaha illallah saboda manzon Allah ya ce ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa in yace ashhadu an la ilaha illallah ku ce ashhadu an la ilaha illallah idan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falah la hawla wala quwwata illa billah in a kiran sallar asuba ne yace as-salatu khairun minan nawm kai ma kace as-salatu khairun minan nawm idan yace la ilaha illallah shi ma mutun yace la ilaha illallah cewa muhammadur rasulullah bayan mai kiran sallah ya kira sallah to mutun bai fadi kwatan kwacin abin da mai kiran sallah wato ya riga ya fada ba to shine bayan ya hada wannan duk da waɗansu malume suna gabatar da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan addu'ar da muka yi a yanzu sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna ko ashhadu an la ilaha illallah wa lahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin wa bi muhammadir rasula tabi abinda manzon Allah ya ce gufira lahu zambuhu za a gafarta masa zunubansa duk da cewa manzon Allah ya ce idan kun ji mai kiran sallah wato yayi kiran sallah wa sallu alayya wato kumun wato min salati to bayan ya kare wannan sai ya gabatar da salati a manzon Allah salatul wato ibrahimiyya a babin musali sannan ya ce was'aluliyal wasila sai ku roƙa min wato alwasila sai ya ce fa innaha munzilatun fil janna domin wani matsayi ne a gidan aljanna ba da dace da kowa ba wato sai ni idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ce allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatu alqa'ima ati muhammadan wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda shine wanda Allah madaukakin sarki yace masa wa minan layli fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda to sai ya roka masa wannan alwasila inda maqama mahmuda to manzon Allah yace duk wanda ya aikata wannan halat lahu shafa'ati wato ceto na ta halatta a gare shi bayan an gafarta masa zunubansa sannan kuma za a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zai cece shi sannan idan mutun yana da addu'a wacce yake kasatanta sa a wannan lokacin idan yayi ita ma za ta zama abarkar ba dan manzon Allah ya ce addu'a baina al-iqamaini ko baina al-azaini la yuraddu duk addu'a da ake yin ta a tsakanin azaini kiran sallah guda biyu kiran sallah na shiga sallah azan kiran sallah ne iqama ita ma azan ne kiran sallah to duk addu'a da aka yi ta a tsakanin kiran sallah guda biyu shine tsakanin iqama da kiran sallah manzon Allah ya ce la yuraddu ba a mai da ita to wata addu'a ce ake yin ta tsakanin iqama da kiran sallah ita ce addu'a da ake yi bayan kiran sallah kuskure ne kaga wani lokacin da ladan yana iqama sai kaga yana daga hannu yana kokarin yin addu'a haka bai tabbata daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana addu'a ne a lokacin da mai kiran sallah yayi kiran sallah bayan mutum ya yi wa manzon Allah salati ya roka masa alwasila sannan idan yana da wata bukata kuma sai ya roki Allah subhanahu wataala wannan wato bukatar tasa abu na gaba a karkashin wato alhasanatul mundiyat wato kyawawan ayyuka da suke kankarewa mutum wato zinubansa shine qira'atul qur'ani wato shine karatun alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yace man qara'a harfan min alqur'ani ko min kitabillahi falahu hasana duk wanda ya karanta wani harafi a cikin littafin Allah wato yana da lada guda daya sai yace wal hasanatu bi ashri amsalha wannan lada guda ɗayan yana da kwatankwacin ta wato guda goma sai ya ce la aqulu alif lamin har ba ina nufin alif lamin wato harafi bane ba sai ya ce walakin alif har sai dai alif wato harafi ne mai zaman kansa wallahu har shi ma lami mai harafi ne mai zaman kansa wal mim har shi ma wato mimi wato harafi ne mai zaman kansa kenan karatun alqur'ani shi ma menene wato zikiri ne dan shine ma mafificin wato zikiri da Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da ambato sannan kuma mu ne wato masu kiyaye shi har ma malamai suna cewa afdalul zikri huwa alqur'an mafificin zikiri wato shine mi karatun wato alqur'ani dan haka zikiri yana daga cikin ababen da yake kankarewa bawa zunubai Allah madaukakin sarki wato kuma ya bashi lada yace wa min alamati muhabbatullahi muhabbati kitabi yana daga cikin alamar da Allah madaukakin sarki yana son bawa ya zamo bawan yana son littafin Allah qara ibnu qayyim wato ibnu qayyim az-zawjiyya yana fada inna muhabbatullahi tatanawwarul wajh lalle son Allah madaukakin sarki ga bawa tana haskaka wato fuskar wato wannan bawa din tana sa fuskar sa wato tayimi wato an-nuri ababun musali wa tashrahu sadara sannan kuma ita muhabba wato son Allah tana yalwata wato kirji wato hi alqalba sannan kuma tana rayar da zuciya wa kazalika muhabbatu kalamillah haka nan san zancen Allah wato alqur'ani fa innahu min alamati hubbillah yana daga cikin alamomin son Allah dan idan mutum ma yana son wani ne yake so ya ji wato zancen sa idan baya son sa ba zai zo ya ji mi zancen sa ba shi kuma alqur'ani zancen Allah ne alama ne na cewa bawa yana son Allah shine ya so ya ji wato zancen Allah madaukakin sarki sai ya ce wa iza aratta an ta'lama idan kana so ka sani ma indaka wa inda gairu abin da ke gare ka da kuma abin da yake waninka min muhabbatillahi na nuna wa Allah soyayya ko kuma na son Allah shine fanzur ila muhabbatil qur'ani fi qalbika to kai kallo zuwa ga soyayyar qur'ani a cikin ranka idan har kana son alqur'ani a cikin zuciyarka to alama ne na cewa kana son Allah idan kuma mutum baya son alqur'ani baya so ya saurari alqur'ani baya so ya karanta alqur'ani to alama ne na cewa shi yanzu baya son Allah subhanahu wataala kuma yana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai ƙarar su gaban Allah a ranar tashin alkiyama da Allah ya ce wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takazu hadha alqur'ana mahjura a ranar tashin alkiyama manzon Allah zai ce ya rabbi ya ubangiji inna qaumi lalle mutane na ittakazu hadha alqur'ana sun riki wannan alqur'ani mahjuran abin kaurecewa saboda ba sa karanta shi in sun karanta shi ba sa so ba sa bibiyan ma'anoninsa ba sa yin tadabburi da shi ko ba sa bukatar su je wajen da ake karanta alqur'ani duk waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai karar su gaban Allah kamar yadda malume suke faɗa to yana daga cikin nau'o'in wato zikiri wadanda sanadiyar sa Allah madaukakin sarki yake kankarewa bawa zunubi shine at-tasbihu wat-tahlil shine tasbihi kuma wato da hailala mutun yace subhanallah ko yace la ilaha illallah yace rawal anas anas bin malik ya rawaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi shajaratin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata bishiya ya bisatul warqi wanta ganyanta wato abushe ganyen bishiyar gabaki daya ya bushe manzon Allah ya wuce fadarabaha bi asahu sai manzon Allah sai ya doki wannan bishiyar da sandansa cewa a hannunsa akwai sanda saboda manzon Allah baya rabuwa da sanda kamar yadda muka karanta a littafin mi'atu minene kam sami asifa min sifati rasuli sallallahu alaihi wasallam baya rabuwa da sanda baya rabuwa da madubi baya rabuwa da kurakandu baya rabuwa da matsayi sallallahu alaihi wasallam duk wannan sunna ce ta manzon Allah to sandan da take hannun manzon Allah sai ya dauke ta sai ya bigi wato wannan ganyen bishiya wadanda suke wato bushashu dinnan bayan ya bigi ganyen bishiya wadanda suke busassu dinnan a lokacin nan shine fatanasara warqu sai ganyayyakin wato sai suka watse sai suka tashi saboda daman busashu ne a wannan lokacin faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hamdan lillahi lalle godiya ga Allah wa subhanallahi da kuma subhanallahi wa la ilaha illallah da kuma la ilaha illallah wallahu akbar da kuma cewa Allahu akbar manzon Allah ce la tasaqidu min zunubil abdi kama tasaqadul warqu hadhihi lishajara wadannan azkar da manzon Allah ya faɗe su a yanzu cewa alhamdulillahi da subhanallahi da la ilaha illallah da Allahu akbar manzon Allah ya ce suna zubar da zunubin bawa kamar yanda ganyen wannan bishiyar wato suka zubi haka manzon Allah ya faɗa kamar yanda ya dauki sandan sa ya doki ganyen wannan bishiyar ganyen suka zube a kasi to duk mutumin da zai zauna ya ce mi yace alhamdulillah subhanallahi la ilaha illallah Allahu akbar shi ma zai zubar masa da zunubai kamar yanda ya faɗa a wani hadisin yace afdalul kalami ba'da alqur'ani mafificin zance bayan alqur'ani inda ba karatun alqur'ani mutun zai yi ba yace al arba'a waɗansu abubuwa guda kudi ne menene su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin nan mun sunansa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sune mafificin zance babu wani zance da mutun zai yi a duniya in ba karatun alqur'ani ba fiye da ya faɗi waɗannan abubuwa guda kudi kamar yanda ya faɗa waɗannan su ma kalamai guda nawa su ma ba su wuce kudin ba na farko alhamdulillahi na biyu subhanallahi na uku mi la ilaha wala ilaha illallah na hudu mi allahu akbar suna sa Allah madaukakin sarki ya sa zunuban bawa su zube kamar yanda ganyen wannan bishiyar wato suka zube idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam yace ma alal ardi rajul babu akan ƙasa wani mutum ya kulu wanda zai ce la ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu zunubuhu manzon Allah ya ce babu wani a bayan ƙasa wanda zai faɗi waɗannan azkar guda hudu yace alhamdulillah na farko wala hawla wala quwwata illa billah ko afwan na farko yace abin nan ban sunan sa yace menene la ilaha illallah wallahu akbar shine na biyu ko na uku yace wa subhanallah yace subhanallah walhamdulillah yace alhamdulillah na biyar yace wala hawla wala quwwata illa billah manzon Allah yace illa kufirat anhu mi zunubahu sai an kankare masa zunubansa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kanat koda zunuban nasa ta kasance aksara min zaidil bahari wato tafi kumfar kogi wato yawa komin yawan zunuban mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai an kankare masa sanadiyar wannan wato zikiri da ya faɗa da ya ambaci Allah subhanahu wataala har ma imamu shukani yana faɗa yana cewa wa fil hadis a cikin wannan hadisin dalilun ala anna takallumu bi hadha adh-dhikr dalili ne akan cewa yin magana da wannan zikiri din marratan wato sau daya marratan wahida wato sau daya abun nan yamhul zunub wato yana shafewa zunubai wa in kana fi kasarati ilami ila gayatu tasawi zaidul bahri ko da zunuban tayi yawa yawanta ya kai yawan mi kumfar wato koki ashe zikirin Allah sanadiya ne na kankarewa bawa wato zunubansa mutun ya zauna yana subhanallah ko la ilaha illallah ko la hawla wala quwwata yana daga cikin ibada lisaniya wato ibada wato mi ta harci kuma yana daga ciki as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yin salati a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma menene wato zikiri ne a babin musali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salla alayya salatan wahida duk wanda ya min salati wato guda daya yace allahumma salli ala muhammadin wa salli a babin musali ko ya masa salatul ibrahimiyya a babin musali sallallahu alaihi ashara salawat shi kuma Allah madaukakin sarki zai masa wato salati guda goma me salati shine yaban manzon yace allahumma salli ala muhammad ya allah kai yabo albisa annabi muhammad wa sallim sannan da aminci shi kuma Allah madaukakin sarki zai nema masa yabo guda goma zai masa yabo guda goma sai ya ce wa huddat anhu asharatu qadiat sannan kuma za a kankare masa wato kurakuransa guda goma wa rufi'at lahu asharatu darajat sannan kuma za a daga wato darajojinsa guda nawa guda goma sanadiyar ya ce allahumma salli ala muhammad wa sallim wannan salati guda ɗaya tallintal idan yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai masa goma bayan Allah ya masa salatai goma Allah madaukakin sarki zai sa akan kare masa kurakuransa guda goma sannan Allah madaukakin sarki zai sa a daga darajarsa guda nawa guda goma sanadiyar wannan zikiri guda ɗaya da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da malam ya kawo ko ta kawo a ƙarƙashin abin da ya shafi zikiri wanda shi ma sanadiyar wato sanadiyarsa Allah madaukakin sarki yana kankarewa bawa wato bi kurakuransa sai abu na gaba ƙarƙashin hasanatul munhiyat wato kyawawan ayyuka da suke kankarewa mutum wato zunubansa shine wato abu na tara ta kawo wato as-sadaqa wato yin sadaka min mukaffiratuz zunub suna daga cikin ababan da suke kankara wato zunubai kama qala sallallahu alaihi wasallam kama yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sadaqatu tudfi'ul qadi'a wato sadaka wato tana tura wato kurakurai kama yudfi'ul ma'un nara kama yanda ruwa yake kashe wato wuta yanda idan an zo an kwara wuta ruwa a babin misali wutan nan za ta mutu to haka ita ma sadaka tana kankarewa ko kuma tana kashe zunuban wato bawa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa tace fil hadisi a cikin wannan hadisin alhasu ala sadaka akwai kwadaitarwa a bisa sadaka fa iza kasratul qadayaka duk sa'ilin da kurakuranka wato suka yawaita to fa aksir min sadaka wato ka yawaita wato yin sadaka fa innaha tudfi'ul qadi'a domin sadaka tana kankare ko kuma tana kashe wato ni kurakurai abu na goma ƙarƙashin wato hasanatul munhiyatu shine ibadatul ko iyadatul wato marid wato shine gaida wato maran lafiya yana daga cikin ababan da suke sa a kankarewa bawa zunubansa shine bawa ya je ya gaida wato maran lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi yace idza adar rajulu akahu muslima duk sa'ilin da wani mutum ya je ya gaida wato dan uwansa wato musulmai to masha fi karafatil janna wato yana tafiya ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a gefen wato aljanna inda ya fito daga gida domin ya je ya gaida wato dan uwansa musulmi wanda ba shi da lafiya to yana tafiya ne wato a gefen aljanna hatta yajlisa har sai ya je wajen marar lafiyar wato ya zauna fa ijalasa idan kuma wato ya zauna gammaratu rahma sai rahama wato ta lillibe shi a wannan lokaci din fa iza kuma kana gadwa idan ya je da safe ne salla alaihi sab'una alf malaka sai mala'iku 70,000 wato su masa salati wato su yabe shi inda safe ne je gaida wannan marar lafiyar mala'iku 70,000 ne za su masa wato salati hatta yumsiya wato har sai ya kai yammaci tunda safen nan mala'iku da su yi ta masa salati Allah kai yabo awani Allah kai yabo awani me yasa ake masa wannan salati saboda ya je wato gaida mi marar lafiya sai ya ce wa in kana masa'an idan kuma da yamma ne yaje wannan gaida marar lafiya sallallahu alaihi sab'una alfa malikan malik cewa mala'iku wato 70,000 ne wato da su masa wato salati hatta yusbiha wato har sai yami ya wayi gari haka da su zauna su ta masa wannan salati din malai yace kirfatul janna ai janibaha wato shine wato gefen wato mi ita wato aljanna kenan idan mutun yaje gaida marar lafiya sanadiyar gaida marar lafiya din nan wato rahama ta nami sakowa zuwa gare shi kuma mala'ikun Allah su masa mi salati kuma yana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi shine idan ba shi da lafiya wato yaje wato ya gaishe shi abu na gaba shine ihsanu ilan nasi bil qawli wal amal shine kyautata wa mutane bil qawli wato da zance wal amali da kuma wato afwan bil qawli wato da zance wal amali wato da aiki idan mutun ya zama mai kyautatawa mutane ne wajen zance idan zai fada musu magana ya fada musu magana wato ta kwarai haka nan idan zai aikata musu aiki ya aikata musu wato aiki na kwarai shi ma sababi ne na kankarewa wato bawa zumbi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yace ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas mutanen da suka fi soyuwa zuwa ga Allah su ne mutanen da suka fi amfanuwa da su sai yace wa ahabbul a'mali ila Allah ayyuka da suka fi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki shine sururun tadkuluhu ala muslim shine farin ciki da zaka shigarwa wato wani muslimai wani musulmi cewa la Allah wani abu ya same shi na kuncin rayuwa ko abin da ya kama da haka sai ka zo kai sanadiyar ka sai wannan dabuwar wato sai ta kau sai ya wayi gari wato sai ya samu wato farin ciki to wannan aikin ya fi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki au takshifu anhu al-kurba ko kuma kai kokari ka kwaye masa dabuwar da yake damunsa la'allahu wata damuwa ce ko bacin rai ko abin da ya kama da haka sai ka kwaye masa wannan damuwa din shi ma aiki ne da Allah madaukakin sarki yake son sa au tadruda anhu al-ju'a ko kuma ka kore masa wato yunwa la'allahu yunwa yake ji sai ka saya masa plate din shinkafa ko ka saya masa rogo aka barbada garago ya ci ya koshi ya sha ruwa shi ma aiki ne da Allah madaukakin sarki wato yake so au taqadi anhu daina ko kuma ka biya masa wato bashin sa ana bin sa wato bashi sai ka biya masa bashin nan ya masa katutu sai manzon Allah ce wali an amshiya ko wali an amshiya ma aqili fi hajatihi nayi tafiya tare da dan uwa na musulmi cikin bukatarsa a ce ga wani dan uwa musulmi ya zo yana da bukata na tafi tare da shi na je ya biya wannan bukatar tasa manzon Allah ya ce ahabbu ilayya shine yafi soyuwa a gare ni min an a'takifa fi hadhal masjid akan na zauna ne itikafi a cikin wannan masallaci da manzon Allah ya zauna ya itikafi a cikin masallacin sa na Madina a ce ga wani kuma musulmi ya zo yana da wata bukata to ya abin da yafi soyuwa a manzon Allah ya bi wannan musulmin ya je ya samu bukatar sa ta yi mi wato ta biya idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa man kaffa gadabuhu duk wanda ya kame wato fushinsa akan dan uwansa musulmi to satarallahu auratuhu Allah madaukakin sarki zai suturce masa wato al'auransa duk wani aibin sa wato Allah madaukakin sarki zai rike ba za a ga wato ni aibin sa ba la'anda wani musulmi ne ya fusatar da shi ya masa abin da zai bata masa rai amma a babin misali kawai sai ya kaudu kai wato akan sa to shi kuma Allah madaukakin sarki wato zai suturce masa wato mi aibin sa sai manzon Allah ya ce wa man katama gaizan duk wanda ya haɗiye bushinsa walau sha'a an yamdiyahu amdahu da yana so ya ɗauki mataki akan wannan fushin da zai iya ɗauka amma sai ya haɗiye ya bar abin saboda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala Allahu qalbahu nuran Allah madaukakin sarki ko kuma mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati ridan Allah madaukakin sarki zai cika masa zuciyarsa a ranar tashin alkiyama da yarda zai ji ya yarda da Allah subhanahu wataala sai ya ce wa man mashama aqihi fi hajatihi duk wanda ya tafi tare da dan uwansa a cikin wata bukatarsa wani dan uwansa yazo yace wa na zo ka raka ni dan Allah dan je na samu kaza ko kuma ka min hanya mu je mu dan Allah office din wani ina neman wani abu a wurin sa sai ya wuce gaba ya je ya nema masa wannan shafa'a din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta tusbitaha har sai wannan bukatar ta sa wato ya tabbatar da isa to manzon Allah yace asbatallahu qadamaihi yawmal qiyama Allah madaukakin sarki zai tabbatar da digadigansa a ranar tashin alqiyama yawma tazulul aqdam a ranar da digadigai suke zamewa shi Allah madaukakin sarki zai tabbatar da mi da digadigansa duk wani tsoro na farfajiyar filin tashin alqiyama Allah ya raba shi da mi da shi sanadiyar ya yi aiki na kwarai ko ihsan lin nasi wal fil qabil qawli wal amal wato kyautatawa mutane wajen aiki ko kuma wato aiki ko aikata wato wani aiki shi ma abu ne da yake sa Allah madaukakin sarki wato ya kankare wa mutum wato zubansa abu na gaba da ta kawo shine ko abin da ya kawo karkashin wato hasanatul munhiyat shine al musafaha was salam shine yin musafaha da kuma wato yin sallama cewa idan mutum ya haɗu da dan uwansa musulmi sai ya masa sallama sai ya masa musafaha to shi ma suka hada hannu wato suka gaisa shi ma abu ne da yake jawowa Allah madaukakin sarki ya kankarewa bawa zunubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimaini babu waɗansu musulmai guda biyu yaltaqiyani waɗanda za su haɗu fa yatasafahani wato su yi musafaha illa ghafarallahu lahumā sai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu qabla an yatafaraqa tun kafin su rabu a lokacin da suka yi sallama sai ɗaya ya hada hannunsa da ɗaya to Allah madaukakin sarki zai gafarta musu zunubansu tun kafin su rabu abinda suka aikata na kurakurai Allah madaukakin sarki wato zai mi wato yafi musu sanadiyar wannan abinda suka aikata din shine anan yake cewa ko qalal walid wato walid yana fada bin abi wato muayqi bin abi mugis yana fada qultu li mujahid wato na cewa wato mujahid yake ce masa bi musafahatin yughfaru lahumma da musafahar kadai ake gafarta musu zunubansu fa qalal mujahid sai mujahid yace masa amma samitahu yaqulu cin bagaji Allah madaukakin sarki yana fada ba a cikin alqur'ani yake cewa Allah madaukakin sarki yana fada wato a cikin alqur'ani wato yana fada menene Allah madaukakin sarki ya fada a cikin alqur'ani cewa Allah din yana fadan ce menene Allah madaukakin sarki dai ya fada a cikin alqur'ani ce walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma anfaqta baina qulubihim wa ma alfaita baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum Allah madaukakin sarki yake fada wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da a ce zaka ciyar abin da ke bayan kasa da baki dayansa domin hada kan wato sahabbai zuciyar sahabbai to ba za ki sa wato ka hada wato mi zuciyar su ba walakinna Allah alafa bainahum sai dai Allah madaukakin sarki ne wato ya hada wato zukatan mi waɗannan sahabbai din da aka sanadiya haduwar zukatan su shine idan suka yi musafa sai Allah madaukakin sarki wato ya kankare musu wato zunuban su wato ababin wato musali wannan shine abin da ta kawo karkashin hasanatul munhiyat ko abin da Ibn Taymiyyah ya kawo karkashin wato hasanatul munhiyat abu na gaba shine addu'aul akirin wato addu'a da wato waɗansu wato suke yi wa wato junansu ko addu'ar wato ƴan uwa musulmai wato a ƴan uwansu wato musulmai shi ma yana daga cikin abin da yake kankarewa wato bawa wato zurbansa saboda yana daga cikin abin da yake yin tasiri a bawa a rayuwarsa ko bayan mutuwarsa wato shine wato addu'ar wato ƴan uwansa wato musulmai take cewa wazalika an yada qulahu ikwanuhu shine wato ƴan uwansa mu'mine wato su masa addu'a wa yashfa'una lahu sannan su nema masa wato ceto hayyan wa mayitan shin yana raye ne ko yana mace yace wa haka basdul mas'ala tace wa haka kariki wato wannan wato basdil wato mas'ala wato shimfadaddiyar ko kuma wannan wato mas'ala din take cewa addu'a'u lil hayy wato addu'a ga mutumin da yake wato rayayye fi shuru'ul muslim cewa an shar'anta wa mutumin da yake musulmi an yi du'a li akhihi muslim yayi addu'a ga dan uwansa musulmi al'asi wanda yake mai aikata sabo alhayy wanda yake rayayye bi rahmatin wato da rahmar Allah madaukakin sarki wa maghfiratin da kuma gafarar Allah madaukakin sarki sai yace fa in asabatu da'watu akhihi bi maghfira duk sa'ilin da addu'ar dan uwansa ta same shi wato ta gafarar zunubai fi zamani hayatihi a lokacin rayuwarsa gafara Allahu lahu bi barakati hadha du'a Allah madaukakin sarki zai gafarta masa sanadiyar wannan ko sanadiyar albarkar wannan addu'a din yanzu wani dan uwa musulmi ne yake aikata wato kurakurai ko zunubai a babin musari sai wani daga cikin ƴan uwa musulmi sai ya ce Allah madaukakin sarki ga gafarta ma wani bayan wannan wadan ya tuba to wannan addu'ar za ta masa tasiri a lokacin da yake raye in ma bayan mutuwarsa ne bayan ya rasu ya masa addu'a wato ta gafara Allah madaukakin sarki wato zai karbi wannan wato addu'a ne shi yasa ta ci gaba take cewa amma mawadinud du'a'u lil mayyit al asi allati idza asabathu al gafa minane gafara Allahu lahu bi barakatiha haka nan take cewa amma wato amma mawa'inud du'a'i lil mayyitil as wato amma wuraren addu'a ga mamaci wanda yake mai sabon Allah allati in asabatu wanda idan ta same shi to gafarallahu lahu bi barakatiha shi ma Allah madaukakin sarki zai iya gafarta masa albarkacin wannan addu'a ne fahiya min hin mautihi shine a lokacin mutuwarsa كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة كما يندم منزون أكا روايته ko kaman yanda ya gandaro cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga Abi Salma inda kuruji ruhi a lokacin da ran wato Abi Salman wato ya fita kenan idan mutun yazo ya samu wato mamaci a lokacin da ya rasu to ya masa addu'a a wannan lokacin Allah madaukakin sarki zai iya gafarta masa albarkar wannan addu'a din saboda manzon Allah da ya samu labarin mutuwar Abu Salma a lokacin da Ummu Salma ta je ta fada masa manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana zuwa sai ya masa addu'a yace Allahumma ighfir li abi salma ya Allah ya ubangiji ka gafartawa abi salma warfa darajatahu fil madiyina sannan ka daga darajarsa wato cikin shiryayyu wa kallifu fi aqibihi fil gabirina sannan ka mayar masa a bayansa a cikin wato ƴan baya wa ghafir lana warhum ya rabbal alamina ka gafarta mana ka gafarta masa ya ubangijin talikai wa afsil lahu fi qabrihi sannan ka yalwata masa wato a cikin kabarin sa wala wurlahu fihi sannan ka haskaka masa wato cikin kabar wannan shine addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abi Salma kenan abinda mutun zai yi wa mamaci idan yazo ya samu labarin wato mutuwar sa cin yazo wurin bai zo ba cewa idan dai ya samu labarin wane ya mutu nan take sai ya masa addu'a Allah madaukakin sarki ka ji kansa ka yafe masa zunubansa ka mayar masa wato ko kuma ka sanya masa albarka a cikin iyalansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a din idan ya masa wato Allah madaukakin sarki wato zai gafarta masa bayan rasuwarsa in ma yana raye ne ya masa addu'a Allah madaukakin sarki zai iya wato gafarta masa kamar yanda wato malamin yace wa inda salati alaihi sannan kuma yayin masa wato salati afwan yayin masa wato sallah shi ma ana so a masa wato addu'a shi ma mace din kama warada annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon mu sallallahu alaihi wasallam da yace ma min rajulin muslim babu wani mutum musulmi ya mutu wanda zai mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulin a samu mutane 40 sun tsaya akan janazarsa la yashrukuna billahi shay'a ba sa hada Allah da kowa wajen bauta illa shafa'ahumullahu fihi sai Allah madaukakin sarki wato ya ba su ceton su in dai mutum 40 suka yi mutum wato sallar jana'iz matukar waɗannan mutanen ba mushrikai bane ba sa hada Allah da bauta suka roƙa masa wato gafara sai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa tunda dai a cikin addu'o'in wato akwai nemawa mamacin wato gafara daman ana kabbara ta farko mutun zai karanta wato Fatiha Allahu akbar da liman zai fada sai ya karanta Fatiha duk da waɗansu malume suke cewa ba laifi bane ba mutum zai iya karanta wata ƴar ƙaramar sura kamar yadda Albani ya faɗa cikin Ahkamul Janais, amma dai abin da aka fi karantawa shine ita Fatiha din. Liman yana sake kabbara ta biyu sannan kuma sai ami salatin manzon Allah, saboda ana so a yi shimfiɗi ne wajen yin addu'a din. Fatiha yabo ne ga Allah subhanahu wata'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, cewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, ar-rahman mai rahama ga wanda rahamarsa ta yalwaci kowa da kowa a cikin halittarsa, ar-rahim wanda rahamarsa ta keɓanta da bayinsa muminai a lahira, shine ar-rahim. Maliki yawmiddin, mamallaki ranar abin nan sakamako, duk wannan ba yaban Allah bane ba, shine maliki yawmiddin, cewa mi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa, kai kadai muke neman taimakon sa, duk wannan yaban Allah ne. Ana so idan mutum zai yi addu'a daman kafin ya fara addu'an ya yabi Allah madaukakin sarki. Shi yasa da wani bawan Allah ya zo masallacin manzon Allah, bayan ya idan da sallah sai ya fara addu'a, sai manzon Allah ya ce ajjala hadha, wannan yayi gaggawa. Sai manzon Allah ya ce idan ɗayan ku zai yi addu'a yayi yabi Allah irin yaban da ya dace da shi, sannan ya mun salati, sannan sai ya faɗi addu'a abin nan mai bukatunsa. To bayan mutum ya yabi Allah, sannan kuma a cikin sallar gawatun da dai an karanta Fatiha, sannan kuma sai a zo a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ibrahimiyya, duk ana neman ana yin shimfiɗa ne dan za a nema wa wannan gawar mi, wato gafaran Allah madaukakin sarki, sannan sai a fara Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, ya Allah ka masa rahama wato ka ji kansa, wa'fu anhu ka masa wato rangwame, sai ya ce mi wa wassilni mudi aminene ala wa'fu anhu, sai ya ce mi wa wassil mudi kilahu, wato kayewal kami mashigarsa, wa akrim nuzulahu ka karrama wato ina nuzulahu wato masaukinsa, sannan mi wa gassilhu bil ma'i wassalji wal barak, ka wanke shi wato da mi a babin musali da ruwa da kankara da kuma wato raba, duk shine Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, sami wa akrim nuzulahu wa wassil mudkilahu ababa musali, sannan wa gasilhu bil ma'i wassalji wal barad, Allahumma naqqihi, ya Allah ya ubangiji naqqihi, wato ka tsaftace shi min al qadaya, daga kurakurai, kama yunqqi thawbul abyad min ad daras, kamar yanda ake tsarkake farin tufafi wato daga datti, shine kama yunqqi thawbul abyad minan abyad min ad daras, sai ya ce mi وبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه ونقه من الم ونجه من عذاب القبر وعذاب النار اباب المصاد idan mutun yayi iyanan mata riga ta wadatar duk ba nema wa mamaci mi ake bi gafara ne tun daga fari an ce Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu to idan mutane 40 suka masa wannan addu'a din a wannan mamacin matukar ba su hada Allah da kowa wajen bauta Allah madaukakin sarki wato zai ba su mi cetonsa ababun musali wato Allah madaukakin sarki zai yafi masa wato kurakuransa sannan ana yi wa mamaci addu'a kuma addu'a ta yi tasiri inda ta fani wato a yayin da za a burne shi كما ورد عن عثمان كما يندي غنغرو daga wajen Usman bin Affan kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min ad-dafn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya hada birna wato mamaci ko dafanil mayit wato birna wato mamaci wa qafa alaihi sai manzon Allah ya tsaya akan kabarin fa qala sai yace istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanku wato gafara wassalu lahu tasbita sannan ku roƙa masa tabbatar wato harcensa fa innahu al'ana yus'alu domin cewa shi za a tambaye shi a yanzu sai mutane su tsaya suna ta cewa Allahumma sabbid mantiqahu inda su'ali Allahumma sabbid mantiqahu inda su'ali shine abin da manzon Allah ya koyar amma ba tsaya ana cewa a kawo Fatiha akwai ijaja a kawo ara'aita har ma wani ya ce wai a kawo mansunansa tabbatiyar tabbati da aka aiki shi Allah yake ba yayi fishi da Abi Lahab bane ba ko kaga wani ya ce a kawo alamtar kai duk waɗannan an shi mamaci yana buƙatar menene rahama sai sama Albani ya faɗa a cikin littafin sa Ahkamul Janais yake cewa mamaci ba shi da alaka da karatun Al-Qur'ani abin da yake da alaka da shi shine ni wato addu'a kamar yanda ya faɗa duk da waɗansu malumai kamar irin su Imam Al-Qurtubi a cikin littafin su At-Tazkira fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah ya kawo cewa ana iya karantawa mamaci wato Al-Qur'ani a babun musali haka shima imamu nawawi a cikin littafin sa riyadus salihina shima yayi babi tsufin ana iya karantawa mamaci wato alqur'ani amma ba wani nassi ne karara daga wurin manzon Allah ba cewa ya karantawa mamaci alqur'ani suna yin kiyasan ne an sadaka tunda dai ana yi wa mamaci sadaka to shima za a masa karatun alqur'ani a mazannin min wato sadaka mun fahimci wannan magana din za a iya masa karatun alqur'ani shine suke fada amma wani irin karatun qur'ani ya halatta mun fada cewa a samu wadansu ƴan uwa musulmi a babun misali da ƴan uwansa makusanta su zauna su karanta masa a wadanda suke ganin za a iya karanta masa alqur'ani amma ba a dauko haya makaranta alqur'ani su zo su karanta masa alqur'ani ba karatun alqur'ani a mamaci domin aiƙula abada lada wannan bid'a ce kamar yanda Usaymin ya faɗa a cikin littafin sa al-halal wal haram yace wannan bid'a ce sannan karatun ba zai amfani mamacin ba sannan wanda yake karatun shi ma ba shi da ladan karatu ta yaya ba zai amfani mamacin ba saboda bid'a ce manzon Allah bai koyar ba sahabbai busi ba su dauko hayar mahaddacin alqur'ani ya karanta wa mamacin su alqur'ani su bashi ni lada dan haka manzon Allah kuma madaukakin sarki baya bada lada a bid'a to me yasa shi mai karatun alqur'ani ladan ba zai amfane shi ba a yanzu da muka karanta cewa duk wanda ya karanta rafi guda ɗaya na alqur'ani yana da lada 10 a kowane lada 10 yana da kwatankwacin sa guda 10 me yasa shi ba zai samu lada wannan 10-10 ba saboda niyyarsa a bashi kuɗi an riga an bashi kuɗi shikenan innamal a'malu wa innama likulli imrin ma nawa dan haka abinda ake yi wa ranar uku ga mutuwar mamaci a taro gardawa su zo su karanta alqur'ani bid'a ce ba zai amfani mamaci ba sannan wanda yake karatun shi ma ba zai mi ba wannan shine fatawar malamin duniya wato Muhammad Salih wato ko na ce Muhammad bin Salih al-Husaini wato ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wato kasar Saudiya abin da ya faɗa kenan in ma mutum zai karanta mamacin sa alqur'ani in ya tafi a mazhabar ko maliman da suke ganin ana iya karanta a mamaci alqur'ani bai tafi a matafiyar wato su albani ba to ya taro ƴan uwa da abokan arziki ko shi kansa ya karanta masa shikenan amma ba ya dauko waɗanda suke masu hayaye su karanta kaga ana ta neman canji ai gobe ne za a yi wa wani sadaka wani gobe ne saboda za a ba wa waɗanda suka yi izu ɗaya za a ba su naira 100 ko 200 in an yi an aikata mi bid'a ba a aikata koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na sai malamin yake cewa wa fil hadis an samu cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam idan dan adam wato ya mutu in kada amaluhu aikinsa ya kare illa min salasin sai waɗansu abubuwa guda uku daga ciki min sadaqa ne sadaqatul jariya sadaka mai gudana au ilmun yuntafa'u bi sadaka mai gudana shine yayi wani aikata wani aikin lada ko wani wakafi ko abin da ya kama da haka ko yayi abin nan gashi nan da wani abin da ko bayan mutuwarsa zai na gudana a babu misali to wannan abin koda yana cikin kabari ladan abin zai na zuwa ya dinga samun sa amma in ba irin waɗannan abubuwan ba babu abin da zai same shi au ilmun yuntafa'u bihi ko ya bar wani ilimi wanda ana amfanuwa da shi la'alla ya koyar da waɗansu ko ya rubuta wani littafi ana amfanuwa da shi to matukar wannan ilimin ana aiki da shi to lanarsa zai na iya zuwa ya dinga samun sa wato a cikin wato kabarinsa au waladu salihi ya da'u lahu ko kuma ya bar wato wani ɗa na ƙwarai wanda zai na masa addu'a bayan addu'ar ma kuma ɗan wato ya dinga aikata wani aikin alkhairi idan baban shi ya daura ai dan ko uwar ta daura dan a wannan aiki din to yana cikin kabarin sa ma abin ladan aikin zai dinga zuwa yana mi samun sa ce sa manzon Allah yayi hadisi yace waɗansu suna kwanci a cikin kabarurukan su sai a dinga wato daga darajar su sai su dinga an daga daraja sai su dinga tambayar Allah madaukakin sarki wannan fa daga ina mi yake faruwa sai a ce musu waladuka sali istaghfara laka danka ne na ƙware wato ya roƙa maka mi gafa ko kuma danka ne na ƙware wato ya aikata wato wani aiki dan manzon Allah ce man dalla ila alkhairi falahu mislu man tabi'ahu wanda yayi nuni zuwa ga aikin alkhairi yana da kwatankwacin ladan wanda ya kishi kuma yace man sannata alislami sannatul hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya rayar da wata kyakkyawar sunna a cikin addinin musulunci yana da kwatankwacin abin da yayi da kwatankwacin wanda yayi koyi da shi har zuwa ranar tashin alkiyama to ya tsoran dan ko yar akan tafarki na kwarai sai ta dore har bayan mutuwar uba duk sa'ilin da yayi wannan aikin kwaran in an ba wa dan ladan sa na aikata wannan aikin na kwaran za a ba wa baban ladan sa saboda shi ya tsora shi akan hanya ni wato wannan hanya wato ta kwarai din to wannan yana daga cikin abin da ka kawo ko abin da malam ya kawo karkashin cewa abin da yake amfanin wato mamaci wato na addu'o'in wato ɗan uwa bayi din na ɗan uwansa wato musulmi wato in ma yana raye in ma dai yana mace duk dai idan ɗan uwa suka yi wato ɗan uwansu musulmi wato addu'a Allah madaukakin sarki wato zai yafe masa zunubansa a babu misali muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana zunubanmu abinda muka aikata akan sani da wanda muka aikata a rashin sani ga baki ɗaya Allah madaukakin sarki wato ya yafe mana ya kai rahama kabarinmu wato ya haskaka cikin sa dasa kuma muna yi domin neman yardarsa ne sannan ya tabbatar da digadigenmu akan addininsa da kuma sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya biya mana bukatunmu na alkhairi abinda ba alkhairi bane bai canja mana abinda yake wato mafi alkhairi duk wanda yake da damuwa a cikinmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yayi masa damuwarsa ya sa wannan damuwar ta zame masa sanadiyar kankarar wato zunubansa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa wato a cikin hadisi اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.